Bankin Musulunci ya yi taron karawa juna ilimi da masu ruwa da tsaki da masu ajiya a bankin na kwana daya a Ibadan babban birnin jihar Oyo. Daga bisani na tattauna da jami'in bankin wanda ya wakilci shugaban bankin na Musulunci a Najeriya.
Sunana Ismaila Adamu, kai ka wakilci MD na Jaiz Bank Muhammad Nurul Islam.
Shine shugaban wannan banki na Najeriya.
Shine shugaban bankin Jaiz na Najeriya gaba daya.
Menene dalilin wannan taro na yau?
Wato jihar Oyo sune suka fi kowa hannun jari a Jaiz din banda Kano. Kuma gashi mun bude risunan mu arewa amma babu kode anan wajejin sannan nakan zo lokaci yanzu yan ba sa hakuri cewa su hakuri muna nan tafin Allah da
ko akwai rastan wannan banki a wasu sassan Najeriya
akwai a Maiduguri akwai a Gombe akwai a Yola akwai a Bauchi akwai a Sokoto akwai a Bauchi akwai a Katsina akwai a Kaduna akwai a Abuja
duka rastan nawa kuke da su a Najeriya
muna da 18 yanzu amma mun gina bi ba ga an bude su ba
kamar da kudi nawa ne mutum zai iya buda account a cikin wannan banki
a bisa tsarin Central Bank in zaka buɗe account ba sai da kuɗi ba sai in kama kana neman kaman ATM ko checkbook ko wani abu shine zaka dan bada wani abu kuma ma za a yi wani search in bana haka ba a buƙatar wajen nan ka zaka buɗe account
wannan banki baya aiki da ruwa wato interest to ta yaya kuke samun riba
kamar da kace muna samun riba idan muka hada kai da kai wajen sayan wani abu ko yin wani aiki to abin da aka samu daga cikin wannan aikin ba za mu raba riba a bisa yajijinar da muka yi da kai in 50-50 ne 60-40 ne 70-30 ne dama tun farko dama za mu aje cewa in kai bi in ka samu riba kai ne zamu raba sannan muke samu riba
ko wanda ba musulmi ba yana iya yi ajiya a wannan banki
kwarar daga muna da musane da yawa wanda ba musulmi ba wanda suke ajiya a wannan banki
a halin yanzu kuna da jarin kamar nawa
kamar jari muna da biliyan 11 amma kamar deposit muna da biliyan 41
da nawa kuka fara dawa cikin wannan banki
biliyan 5
kamar yanzu kuna da customers kamar nawa kenan a fadin Najeriya
muna da 1,108
da wace kasa da wace kasa kuke hulɗa a cikin wannan banki
wato Islamic Development Bank na Jidda suna da share kashi 8 cikin 100 a cikin wannan banki kare ko ba komai dai muna huda da su kenan sannan kuma akwai wani banki na Islamic Bank Bangladesh wanda suka turo mana kamar ma'aikata kamar su MD su head of training su waye su suke mana aiki kaga muna huda da su kenan bayan haka din kwana nan mun sami huda da wani banki a Saudi a ce mishi Bank Al Bilad to da mutanen masu zuwa haji suna so su make kudin su mako sun ga sa kudi a jiwo suna tafiya amma muna huda da su yanzu bana ma an bu hukumar hazai ta kasa gaba daya sun ba mu dama cewa mu kade za mu huda na wato hadaya ko qurbani to duk wanda zai yanka a haji ne ya zuwa bankin Jaiz biya sama bashi kupon alamun cewa yanka kenan
me kuke ni da wannan Jaiz
to ja nafi kenan kamar wata kalma ce da zake alaka da halal in larabci
haka ma naji ta bakunan wasu da suka halarci taron
sunana Muhammadu Tajuddin Sheikh Imam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah tabbas Jaiz Bank bankin shari'a musulunci ne ba karamin amfani mai tarin yawa za a samu ba a cikin wannan tsari na bankin na Najeriya da fadin duniya gaba daya amfani na farko shine da'a ga Allah duk wanda ya da'a ga Allah zai yi rayuwa mai albarka kuma makoman shi zai zama wuri mai albarka gobe kiyama amfani babba na farko kenan amfani na biyu kuma shine mu'amala ta sauki ta kauda talauci da fitina da bala'i da rashin aikin yi wannan banki zai kauda da rashin aikin yi kuma za a guje fitina daga wurin Allah don Allah ya ce duk wanda bai nisanci riba ba zai shirya yaki da Allah da manzon Allah
sunana Hajja Aisha Ismail
kina ganin cewa wannan banki a matsayin ki na uwa yana da wani amfani a wajen ku
a gaskiya yana da amfani mata su fito da kwansu da kwarkwatansu ina da dan jarinsu su je bankin nan su je su sa kudin su a ciki ko ina ne a fadin Najeriya saboda bankin nan na musulunci ne ba ma matan kawai ba gaba ɗayan mu musulmai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya